The superstar, Mr. Aichi on the mix.
Okay. Yeah. So yeah, boy, nigga. You fresh, nigga.
Purchase your tracks today.
So, Monday, y'all want to check Iska, the guy you know, I can't ya. Nima fear Babylon, Mana, the Tina, and Hanya. Where women see as I'm Harmon, Tisha, a buyer. That she sent over for my young Kayaman in a Sanya. For the Makata, who I'm a woman, see ya, a buyer. Katina Tria got a thousand who got a buyer. Tower Yaria, I don't want a buyer. To know who she's talking about for the funny man in Sanya. Kaina, some of them in the Zana, so the back, yeah. The gun in the Kalan, Matan, the Zata, Musiya. The earring to the kit, the wooden Samuka, a buyer. Nina say, Ermaya, the book of kind that the Sanya. To zana bayyanar da labarin da baya buya ya zaka ce na bar ta baya akan ta na shirya na gani wannan yarinyar fa za ta baka kunya na ce ai babu damuwa ko ta mun zan yi jinya
na you desire I no go tire baby ke kadai na gani na you desire I no go tire baby ke kadai na gani na you desire I no go tire baby ke kadai na gani na you desire I no go tire.
Assalamu alaikum baby dan tsaya Allah sa babu damuwa ki tashi lafiya ko zaki iya fada min sunanki injiya akan ki nayi ta yawo garin nan fa injiya tace ai babu damuwa sunan ta Shamsiya amma cikin gari ana kiranta Gimbiya ni dai yanzu zan kira kawai ince sarauniya tana da canza launi sai ka ce hawainiya kafin na kai ga askin ta bani lambar waya tace in zo da daddare ta fadan area na je ina ta bai ta har ta kai ni mun iya Baba baby nan ta haɗu dan kuma ta iya ko nan ta fila ne na ganta na ta dariya har tana faɗin na haɗu wai komai na iya ga iya watsa frog ga dan tsakiya da kafiya kai in ba je ba ita wallahi sai ridiya tell me everything you want I go buy ya girl you know for your love me I fi die ya only your love I no go fi retire anybody wey touch you I go fire uncle my lawyer for you my dear so come to me ya to me give me ya uncle my lawyer for you my dear
Now you desire, I no go tire. Baby, ke kadai na gani. Now you desire, I no go tire. Baby, ke kadai na gani. Now you desire, I no go tire. Baby, ke kadai na gani. Now you desire, I no go tire.
Baby, ke kadai na gani.
Maria,
this is the legendary IG record.